sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu Makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 18 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To baba, da karan rashi san kai hare-hare ta sama akan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa don tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata, bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa a Koriya ta Kudu ba tare da sanya hijabi ba, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce sama da mutane 603 ne suka mutu sakamakon ambaliya a kwana-kwanan nan a dufaɗin Najeriya. Kana a cikin shirin za a kuma ji cewa jami'an tsaro a jamhuriyar Kamaru sun yi nasarar kashe wasu masu satar mutane yayin da suka kai samame a sansanin 'yan satar mutanen a arewacin Kamaru. Kana a jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa wata 'yan majalisar dokokin ƙasar ta baiwa takwarorinta shawara game da duban doka da ke hana mu'amalar jinsi iri guda. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kada za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu ga Maryam da labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Dakaran rashi sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kai Rayla Taimashenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kyiv. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an samu rahoton fashe-fashe a arewacin babban birnin kasar, inda suka shafi wata muhimmiyar cibiya. Hare-hare na sama guda biyu sun lalata wata cibiyar makamashi a birnin Dnipro, a cewar Taimashenko. Magajin garin Jitomir ya ce hari ta sama da aka kai a birnin ya janyo katsewar hanyoyin lantarki da ruwa. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa kan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fadda a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda Jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar, saboda mai da martani akan mutuwar Masa Amini, 'yar shekara 22. Amini ta rasu ne a watan da ya gabata yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan ɗa'a a birnin Tehran, saboda ba ta sanya hijabi yadda ya kamata ba. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin, ciki har da ƙananan yara. Sanarwar ta kuma ce sama da mutane 200 ne aka kashe a lokacin zanga-zangar, ciki har da yara aƙalla 23, yayin da aka kama masu zanga-zanga, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida da ɗalibai fiye da 1,000, ba bisa ƙa'ida ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, an samu mafi munin ambaliyar ruwa a 'yan shekaru na a Najeriya, musamman in an kwatanta yawan mutane da suka rasa ransu. An samu mutuwar mutum 603 a faɗin Najeriya baki ɗaya, hakan ya ninka yawan adadin mutanen da suka rasa ransu a bara sanadiyar ambaliyar. Ga dai Nasir Adamu Elhikaya da rahoto akan wannan batun.
Baya ga samun mutuwar mutane, alƙaluman gwamnatin Najeriya sun nuna fiye da mutum 2,500,000 suka jikkata, inda mutum 1,300,392 suka rasa muhallansu. Bayan umarnin shugaba Buhari na damƙa ma'aikatar jin ƙai ton 12,000 na hatsi don tallafawa waɗanda suka jikkata, ministan ma'aikatar Sadiya Umar Faruk ta ce matakai ne ya dace a dauka akan lokaci don gujewa fafa gora ranar tafiya.
Ambaliyar ruwa in ya zo zai zo zai faru, ba wanda zai iya tsayar da shi. Abin da kurin ya kamata a yi shi ne a ɗauki matakai kamar yadda muka ce mutanen da suke akan gaɓar ruwa ɗin a tabbatar da tun yanzu an kwashe su, an cire su daga wannan wurin, saboda babban abin da yake almuhimmi gare mu shi ne a ceto rayuka kafin ma a yi tunanin wani abu. To in aka sabu aka yi haka, kuma aka ba da kwakwaran faɗakarwa ga mutanen cewa wannan abu za a yi shi ne saboda ceton rayukansu, da jin za a samu sauki kwarai da gaske, kuma a ga irin tallafi da taimakon da za a yi musu saboda rasa abincinsu da sauran abubuwa.
Ba za a ce ambaliyar ta zo jama'ar ƙasa ba zata ba, don hukumar kula da sauyin yanayi ta Najeriya NIMET a takaice ta bayyana za a samu ambaliyar, amma rashin ɗaukar matakai daga hukumi da ma mutanen kansu na rage illar ambaliyar ta hanyar gujewa sassa masu hatsari, rashin share magudanan ruwa da yawo ko tuka mota a yayin da ake tafka ruwan sama sun ƙara ta'azzara akasin. Shugaban hukumar ta NIMET Farfesa Mansur Bakoma Tazu ya ambata dalilan da akan samu ambaliyar ruwa.
Tun wajen shekara 100 da suka wuce, da motoci da abubuwan girke-girke da na'urorin sanya daki sa wani hayaki cikin sararin samaniya wanda yake ƙara zafin duniya, shi ne ake cewa global warming, wanda yake kawo matsalar canjin yanayi. Canje-canjen yanayi yana karuwa ta yawan ƙarfi da saurin dawowa. To yanzu abin da muke fuskanta kenan a duniya, ana yawan zafi, ruwan sama, ƙarfin ruwa ya ƙaru, saboda haka shi yasa ana samun ambaliya a kudu arewa na ƙasar nan da kuma wasu ƙasashe. Aka yi guguwa mahaukaciya ta Basirai, makwabtanmu a nan ƙasar Afirka Madagascar, wanda mutane ɗaruruwa suka rasa rayukansu, dubbanni kuma suka rasa gidajensu. To abin cewa dai shine canjin yanayi wani abu ne da ɗan adam bai canza shi yanzu, sai dai mu tsara ayyukanmu na rayuwa mu saba da wannan canjin yanayi, shi ne ake cewa climate change adaptation.
Har yanzu dai ba za a ce an rabu da ambaliyar ruwa ba a Najeriya a damunar ta bana, don har yanzu akwai sassan da akan samu ruwan da kuma tumbatsar madatsun ruwa. Nasiru Alamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da lagaida Nasiru Alamaili kaya da wannan rahoto. Ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta faɗa cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kaiwa Rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, ya faɗawa manema labarai cewa ƙasashen Faransa da Birtaniya, abokan hulɗar Amurka, sun fito fili sun bayyana cewa ba Rasha waɗannan jiragen yaƙin na UAV da Iran ta yi ya saɓawa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231, kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi. Kwamitin sulhun ya amince da ƙudurin ne a shekarar 2015, inda ya tsara yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taƙaita shirin nukiliyar Iran don a sassauta mata takunkumin da aka sanya mata. A cikin 'yan makonnin nan, Ukraine ta sha bada rahoton hare-haren da Rasha ke kaiwa kan garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙi na Iran da ake kira Shahed 136. Iran dai ta musanta ba Rasha jiragen nata. Gwamnatin ƙasar Australia ta 'yan jam'iyyar Labour ta sauya wani mataki da gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya ta shuɗe ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministar harkokin wajen ƙasar Penny Wong ta sanar da matakin ne a yau Talata a Canberra. Tana mai cewa kamata ya Isra'ila da al'ummar Falastinu su ne za su yanke shawarar matsayin babban birnin ƙasar ta hanyar tattaunawa. Wong ta ce ƙasar Australia za ta kasance abokiyar hulɗar Isra'ila a koda yaushe, amma ƙasar ta ba za ta goyi bayan matakin da zai kawo cikas a damar warware rikicin Isra'ila da Falastinu ba da ke hangen kafa ƙasar Falastinu a gefen Isra'ila. Tsohon Prime Minister Australia Scott Morrison mai ra'ayin mazan jiya ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a watan Disamba na shekarar 2018, amma ya bar ofishin jakadancin ƙasar a Tel Aviv. Wong ta ce matakin da Morrison ya yanke wani yunkuri ne na neman cin zaɓe na 'yan majalisar dokoki a wani yanki na birnin Sydney da galibinsa Yahudawa ne. Matakin Morrison na zuwa ne shekara ɗaya bayan da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Matakin Morrison ɗin ya haifar da cece-kuce tsakanin Australia da makwabciyarta wato ƙasar Indonesia, ƙasar da tafi yawan al'ummar musulmi a duniya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Al'umma arewacin ƙasar Kamaru sun shiga cikin firgici sakamakon sake bullar ayyukan masu garkuwa da mutane a yankin domin samun kuɗin fansa. Jami'an tsaro sun yi nasarar kashe masu satar mutane da dama a yayin da suka kai samame a wato inda masu garkuwa da mutane suke zaune. Mutumin da aka yi garkuwa da shi na baya-bayan nan dai an buƙace biya sefa miliyan 20 kafin a bashi lafiyarsa. Muhammad Rabiu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tuni dai an kashe mutum 12 a maɓoyar 'yan daba, Brigadier General Aga Robinson.
En 3 mois, c'est au-delà de 70 personnes.
Ina da labari, ina da masaniyan cewa waɗannan mugayen mutanen suna zuwa ƙasarmu su kama mutane sa'annan su shiga da su ƙasashen makwabtai domin su je su azabtar da su su kuma wato karɓi kuɗaɗen da suke tare da shi. To wannan abu ne wanda yake dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin cewa an magance wannan lamarin da ya sa mutane a gaba.
A hanyar gazawa mayombi da kuma matamba da ke yankin Tuboro, kaiwa da kawowa a lokacin girbi daidai yake da wasa da makami, masu garkuwa da mutane a shirye suke su yi wafsu cafke mutum. Al'ummar da yawan su manoma ne
sun kama ne suka sa'annan suke tambaya na a cikin wani gidankan da kuma jejin ni kadai ne, na ce musu a daga ni ne she kuma yata guda.
Wannan Amos ne da ya samu ƙorewar tserewa daga ga hannun waɗannan masu azabtarwa.
Sun kama ni suka yi mini bulala sosai sa'annan suka yi ta bani wahala, bayan hakan suka kai ni sansaninsu cikin amada. Can a wannan sansanin dai akwai waɗannan miyagun sama da 500. A wannan lokacin ne suka sanar da ni cewa dole ne shin na kawo miliyan 20 sannan a sake ni, in ba haka ba kuma wato ni da komawa gida ya ƙare.
Abubuwa na haɓaka, sace-sace sun kai ƙololuwar da ba za a iya misalta su ba. Za a aiwatar da wasu ayyukan haɗin gwiwa tare da dakarun Chadi domin yaƙar lamarin. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma wata 'yar majalisar dokokin ƙasa daga ɓangaren masu rinjayi ta shawarci takwarorinta 'yan majalisa da mahukumomi a kan buƙatar nazarin hanyoyin warware sarƙaƙiya da ke tattare da dokokin ƙasar game da batun mu'amalar mutane masu jinsi ɗaya. Bayan da a farko wannan wata na Oktoba, mahukunta suka kama wasu 'yan mata da ake yi wa kallon 'yan maɗigo, yayin da hukumomin shari'a ke cewa laifin yaɗa bidiyon tsiraici a kafafen sada zumunta shi ne dalilin da ya sa aka cafke su. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin bayyanar wata bidiyon tsiraicin da ta karaɗe kafafen sada zumunta ne, jama'a daga sassan Nijar suka tuntuɓi 'yar majalisar dokokin ƙasa Nana Jube Haruna Mati akan wannan al'amari da ya saba wa tsarin zamantakewar al'ummar Nijar, kamar yadda ta bayyana a taron manema labaran da ta kira.
Abin da ya faru na asha a maraɗi a matsayinmu na 'yan majalisa, ya zama dole ne mu isar da saƙon al'umma dangance da wannan matsala. Doka a Niger ta yadda da kowane addini, sannan kuma wani ɓangare doka ta yi magana akan cewa ana ce ma iyali auratayya tsakanin mace da namiji. Shi yasa yau abin da ke faruwa ya kai wani abu wanda ya kamata a ce dukkaninmu hankalinmu ya tashi. Me yasa haka? Saboda a Niger mafi aksarinmu muna da addini.
Girman damuwar da ake ta nunawa bayan faruwar wannan al'amari yasa 'yar majalisar yanke shawarar gabatar da korafin 'yan kasa a zauren majalisar don ganin an samar da dokar kare al'umma daga miyagun ayyukan da alamu ke nunin idan masu bakin fada a shi ba su yi wani abu a kai ba to kam za su samu gindin zama a sahun al'ummar wannan kasa.
Yan uwana, yan majalisa da ke saurare na, nake kira da babban murya mu gama karfi da karfe dangance da kawo shawara ta sabuwar dokar da zamu azawa don mu ga mun kare al'ummanmu, mun kare mutuncin ƙasarmu, mun kare iyalinmu ko duk abin da kake tunani na samu alkhairi a matsayinka na nan duniya.
Hanyoyin da matasan yau ke bi wajen amfani da kafafen sada zumunta wani abu ne da tun dadewa shugabannin addinai ke jan hankulan iyaye a kansu. Malama Sakina Mamman na daga cikin masu gabatar da wa'azin addinin Islama.
Mata biyu ko kuma mace ta ce ita namiji ce ko kuma namiji ya ce shi mace ne. To wallahi mu yi hankali domin wancan da suka yi daya cewa na maza biyu mun ga yanda Allah subhanahu wataala ya halaka su. To mu da muka gama uku ko kuma hiye da haka nan ni dai ne zai zo muna in ba an yi hankali ba.
Aka shi ma Reverend Pastor Sabo Baciri na majami'ar Assembly da Dio yake cewa wajibi ne a ci gaba da tunatarwa akan nauyin da ya rataya a wuyan shugabanni
da ma'aikanta da malamai da uwaye da musawa masu ba da karatu. Ya kamata a jaye wando a jaye damce dan saboda ciwo maganin wannan annoba ruhaniya ce. Kenan ya kamata mu ƙara wa'azi.
A farkon watan nan na Oktoba ne hukumomin shari'a suka kama wasu 'yan mata 13 a Maradi waɗanda da farko rahotanni suka ce 'yan maɗigo ne da dubunsu ta cika bayan bayyanar wata bidiyon da suka naɗa. Sai dai a washe gari alkali mai tuhuma wato procurer ya ce da laifin yaɗa bidiyon tsiraici ne ya kama su a maimakon laifin aikata mu'amala irin ta masu jinsi guda da ake ta yayatawa. Mafari kenan wasu 'yan ƙasa ke ganin akwai buƙatar warware wannan kulli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la tilaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Muhammad Mahmud yayi da daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez dake jamhuriyar Nijar, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan matsalar ƙarancin ruwan sama da aka fuskanta a damunar bana da kwararowar hamada da kuma kwari wanda yasa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen cewa za a iya fuskantar ƙarancin abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya a makon jiya. Hamid Gareka,
ya za a kwatanta matsalar wadda hatta kai ga sauran manoma za su iya ƙaurace ma gonakansu shi an fuskanci haka?
Za mu ce mutane sun ƙaurace ma gonarsu ko sun tsire ma gonarsu dangance da rashin ruwa, amma abu ne wanda take waya ya zo shi, amma shi kasan abu tunkan yazo ake maganin shi tunda an ba a samu kamar da hudi gudan yin ruwa. Shi wannan gudan yin ruwa gulabai su yake ba da damar charging nap kenan kasa, an wannan kasa ta samu ta caji shi yake samu a samu ruwa a wadatacce a kasa kenan cikin rijiyoyi cikin forage kenan. Dangance da wannan yanayin shekara wanda mu samu kamar muna ganin mu samu wadataccen ruwa kenan abu ne wanda yake iya wakara kenan. Kuma maganin ta wannan shine balle ma an kundi ba cikin kwanakan nan mai zawa gwamnati karkashin fuskar gidan gona, minista ta gidan gona zai lansan journey ta noman rani kenan. Noman rani za a shiga kenan, aka shiga noman rani, shi noman rani kaga an zai dole hidurwa, amma dangance da wannan matakan aka dauke su gaskiya shi ne hanya ta ni ake cewa ta maganin wannan kaman matsala ko da ta zo ta tunda an noma ta kanu ne an aka ruwa ya haida a ce kana jiran kamar ruwa sama kenan. Shi wannan hanya mine ce wannan madatsa ce kamata a ce an yi bai ce wannan madatsa kenan. Akwai rijiyoyi wanda suke da ƙasa a yashi kuma a samu a yi manyan hudun ruwan shi an da yake kudin an da yake nesa gomin nisan shi aka samu ka hiddo, to nake ganin gaskiya insha Allah za a ciwo kan matsala bai ci hakan saboda ni saboda an ka dauka kaga magani dai da ka zo kace akwai magani an kashe gidan gona amma baka ba kyauta ce ake ce a bada da ka zo kace ka matsala kwari aka tona malami suka ci sagani ha baka magani kyauta kamar inda wadi kaga hagga taki na ruwa ma kyauta da aka bamu ba ga iri an bamu irin ma mun kai mun bada nan noman rani akwai nan damuna to kaga ni me ya saura ruwa ne kenan wani ruwan aka samu to insha Allah za a ciwo kan matsalar da take iya zawa ai an ka dauka bara an ka dauki kamar kasar communicating tablet akwai wasu sun suka kauye ce ma dangance da kamar karamci ko rashin ruwa a wadace kamar eka wajen 600 ko da 66 ne cikin communicating tablet wanda mutane suka kauye ce kuma jehi ana samu wasu dangance da me ake ce mun rashin wadatar ruwa mutakan da za a dauka shine na neman ruwa dan an dake an yi shi ka kasa ta je ta abunga ta cinye shi kina aka samu aka yasa a samu ruwa an kuma ruwan yayi nisa aka samu aka yi rijiya wanda ta yi nisa kwarai aka yi rami mai tsawo a samu a ciwo kan matsala kuma na uku game ne da hudi babu kamar wannan madatsar ruwa an wanda madatsar ruwa yanzu an ka diba akwai pizza ai kaga mai na hudi gwamnati ko ina yake shi yake yaki ya shiga nan ya kawo furoshi shi ko furoshi zai kawo ai da sau dama dan rayuwar mutane ta yi kyau to dangance da haka nan kaga ya zo shi pizza yanzu haka akwai wannan baraji ana yin baraji kin na pizza kina aka samu kamalu biyu ko uku irin wannan akai to insha Allah duka wannan matsaloli ta ruwa a ciwo kanta
jihar Agadez jiha ce da ake fama da gurgusawar hamada ga manoma da take kai neman talakumi gona kai da dama kuma sai gashi an fuskanci karancin ruwa hakan ba iya haddasa su kamar karancin abinci ko kuma karancin kayayyakin wanda ake fitarwa ta amfanin gona
an ka dauka mama Agadez kadai ba dukkan Niger wannan matsala hamada tana zuwa kadan shine ake cewa desertification bai cin haka na akwai matsala alo ta biyu ita ce ta tashin jaman climatic changing yanayi kenan wannan changing yanayi shi ma kaga ita ma wata matsala ce diya in ka diba da lokacin nan an da ake ruwa da yawa yanzu sai kaga ruwan kada ake kuma da ake ruwa kada sai ga ana yin shi da yawa to shi wannan kamar matsowar hamada akwai protection da barji da ake wannan in ka diba masanu da shi duka suna yi kuma wannan yana tsare wannan malmatsowar ne ake ce mishi hamada kenan na hari na biyu akwai gargadi da ake ma mutane na dashe-dashen icce tunda icce shi ana dashen shi gaskiya yana rage wannan matsala ta hamada kenan shine ya kamata kuma da canjin yanayin mu ka gani tunda an ka diba shekara na tun independence 1970 har zuwa yanzu kowane shekara gwamnati yana sallanan ta wata ta tura kuma ana dashe-dashen icce amma wannan dashen icce da ake akai miliyar nawa ake shuka na icce amma sai a bar su rashin tattalawa ne kenan ni kire na ga mutane ya kamata mutane su ci gaba da rashin icce amma dashe ba shi kadai bane magani sai an tattalin shi tunda an ka dasa ka tafi ba kai ba komi amma an kai tattalin shi shine alheri gare ka to shine kenan mun matsaula hamada da kuma wannan kalmacin ruwa yana iya ya shahi kamar wajen abinci amma aka dauki wannan matakai gaskiya ne a gani na kuma haka ne an Allah da za a ciwo kanshi na har mu canza yanayi na biyu wannan itatuwa mu sashi kuma an muka sa su ba barin su ba muke himmin su da kawai muna tattalin su na uku akwai masu hannu da shi ne da yawa yanzu an ka dauki wannan project poluro da ake wadi akwai protection da barji da yawa in ka dauka cikin gurin da yake aiki kuma kaga wannan yaki ne da wannan hamada akwai breeze van da ake wannan shi ma kariya ce da hamada duka duk wannan abin ana yi gaskiya bakin gulgudu hanyoyi ne na yaki da hamada
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakil ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Jule Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kuma da Allah yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku ba sauraro ka aiko mana
Ra'ayi na farko da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Alhaji Mele Yusufari. Kace tsadar kayan abinci da tsadar rayuwa sai ƙara ta'azzara take a Najeriya fatan mu da addu'a mu Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari amin. Sai ra'ayin haɗin gwiwa daga baban gidan Mamman Bandi da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Hamidu Kalalabuwa. sai kuma Safiyanu Gumel Zangon Daura. Kuko cewa kuke muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya kar ta amince da kiran da ake yi mata na sakin madukun kungiyar IFOP Nnamdi Kanu ganin irin laifukan da ya aikata. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren Namo da jihar Zamfara. Kace matsalar karancin abinci ba iya birnin tarayya Abuja kawai ya tsaya ba har a jihar mu ta Zamfara. A yau matsalar ta soma kamari. Al'umma da dama sun wuni a layukan gidajen mai yayin da gidajen mai da dama suka kasance a kulle. Ya kamata masu ruwa da tsaki a wannan fanni su yi wani abu a kai. Ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sakkwato. Kuka ce salam sashen Hausa, muna jajantawa al'umma jihar Bauchi waɗanda suka rasa 'yan uwansu sanadiyar wani hatsarin mota da ya faru kan hanyar Kaduna zuwa Bauchi. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na Bala Ruwan Kanwa daga karamar hukumar Gulane a jihar Yobe. Kace abin da ke ci mana tuwa ƙwarya a nan shine hanya, wato hanyar mu da ta taso daga tattaba ta biyo ta ruwan kanwa ta nufi Fakayel. Hakika wannan hanya tana buƙatar gyara, don haka muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanya, saboda yadda mutane suke shan bakar wahala a wannan lokacin damuna. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Dakarun Rasha sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kyrylla Tymoshenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kyiv. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fidda a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda Jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar, saboda mai da martani akan mutuwar Masa Amini ƴar shekara 22. Amini ta rasu ne a watan da ya gabata a yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin Tehran, saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin, ciki har da ƙananan yara. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata, bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a Koriya ta Kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta. Elnaz Rakabi ta ja hankalin kafafen yaɗa labaran ƙasashen duniya bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira IFSC ta nahiyar Asiya da ake yi a birnin Seoul, inda ta ɗaura gashin kanta maimakon sanya hijabi. Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kai wa Rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vaidant Patel ya faɗa wa manema labarai cewa ƙasashen Faransa da Birtaniya, abokan hulɗa Amurka, sun fito fili sun bayyana cewa ba Rasha waɗannan jiragen yaƙin na UAV da Iran ta yi ya sabawa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231, kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Grisham da ta hada shirin, na ban injiniyan mu ta wannan la'asariya na Shawn.
Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima za mu sake hatsuwa. Salamu alaikum, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa.